والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين.
Bayan haka ɗan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka zabe shi ka wakilta shi akan wahayinka akan manzanci ya Allah kai tsira da aminci gare shi da sahabbansa da iyalan gidansa da sahabbansa gabaki daya bayan haka ya ku ɗan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira bayan haka ya ku ɗan uwa ku lura ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa a gare shi subhanahu wa ta'ala ya ku ɗan uwa musulmai ku riki sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku riki sunnar annabinku sallallahu alaihi wasallama ku yi riko da shiriyarsa sallallahu alaihi wasallama ku riki hanyarsa sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ku kiyayi bid'a ku kiyayi fararin al'amura domin ita bid'a gabaki ɗayan ta sharri ce babu alkhairi a ciki kwata kwata ita bid'a ya ku ɗan uwa gabaki ɗayan ta cutarwa ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin kutubobinsa na yau da kullun da kuma wa'azuzukansa sallallahu alaihi wasallama yana karfafawa yana kuma nanatawa yana mai tsoratarwa dangane da bid'a yana kuma mai yin hani dangane da bid'a yana mai bayyana shin hatsarorin da ke cikin bid'a yana kuma bayyana wato ainihin girman hatsarin da ke cikin wato ainihin bid'a akan dukkanin al'umma gabaki daya an rawaito hadisi wanda aka samu daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai wato idan yana yin khutba sai idan sa yayi ja ya daga sautin sa sama ya zanto yana magana da karfi ya kuma yi fushi kai ka ce ka annahu mundiru jaishin kai ka ce yana yiwa ainihin rinduna ne ta mayaka gargadi yana musu jan kunne yana shi wato wanda yake jan kunne yana cewa sabbahakum wa masakum yana cewa ku zamto cikin shiri fa domin abokan gaba za su iya cin muku da safe ko kuma da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan haka lalle mafi alkhairin magana shine littafin Allah tabaraka wa ta'ala mafi alkhairin shiriya kuwa ita ce shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku kiya wato ainihin sharri mafi sharrin al'amura kuwa sune kagaggu sababbin al'amura annabi sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da cewa dukkanin bid'a gabaki ɗayan tabata ce hakika yazo a cikin wani hadisi din daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina umartar ku da ainihin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kuma zanto masu ji da kuma biyayya ga ainihin shugabanninku cikin duk abin da yake ba saban Allah tabaraka wa ta'ala bane idan aka shugabantar da wani ya zanto wato shugaba a cikin ku bayan annabi sallallahu alaihi wasallama za ku iya ganin wato sabani mai yawa za ku ga wadancan sun yi can wadancan sun yi can wadancan sun yi nan wadannan sun yi gaba wadannan sun yi baya wadannan sun yi dama wadansu sun yi hagu kowa yana ikirarin shine yake kan daidai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan irin wannan ta bayyana wato an samu bambanci bambanci yayi yawa kuma kowa yana cewa haka shine daidai yanda yake kai shine ainihin addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa alaikum bi sunnati abinda za ku yi shine ku yi riko da ainihin sunnata da kuma sunnar khalifofina wanda suke shiryayyu wanda suke masu nusarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi riko da ainihin wannan sunnata mu da ainihin wato hakoran ku ku rike ta gangam ku yi riko da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyayi sababbin al'amura domin dukkanin bid'a bata ce ya ku ɗan uwa mu'mina ya ku musulmai lalle ita bid'a tana da hatsarurruka masu girman gaske tana kuma da ainihin wato cutarwa wanda suke manya manya tana kuma sababawa mutum mummunan ƙarshe da ai wato ga ainihin an bid'a din da waɗanda suke ainihin wato daure mata gindi a cikin duniyar su da kuma a gidan lahira wajibi ne akan wato bawa musulmi ya zanto yana ankare yana kuma tsoron afkawa cikin wato ainihin bid'a saboda cikin bid'a akwai ainihin wato cutarwa wanda take mai girman gaske ita bid'a gabaki ɗayan ta sharri ce ya ku mu'minai yana daga cikin wato mafiya hatsari da kuma cutarwa na ainihin bid'a shine ita bid'a tana sababawa wanda yake aiwatar da ita hakikar bar aikin da yayi ya ta yin aiki yana ganin yana yin aiki amma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karba ba kwata kwata shi yana tsammanin yana aiki ashe aikin banza yake yi yazo cikin sahih wa hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kagi wani aiki a cikin wannan addini namu wanda bayya cikin addinin to wannan an mayar masa ba a karba ba a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya aikata wani aiki ba mu muka yi umarni ba ba daga Allah bane ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magabata na kwarai ba su yi magana cewa wannan abin addini bane annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to wannan aiki an mayarwa ma'abocin sa ba za a karba ba ba a karba ba gabaki daya wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa wujuhul yawma idhin khashi'a akwai wasu fuskoki ranar alkiyama zaka gansu kaskantattu amilatun nasiba a duniya sun yi aiki sun wahala amma kuma nasiba yau gobe alkiyama za su zanto cikin gajiya domin mutun yayi aiki sai a ce ai koda a gidan duniya mutun yana kokarin gina wani gini sai da ya gama tsaf sai aka ce wannan ginin ba haka ake so ba lalle jikin sa zai gajiya saboda zai ga yayi aikin banza to su irin waɗannan yan bid'a gobe alkiyama sune Allahu tabaaraka wa ta'ala yake hakaito mana dangane da halin da za su fada ciki Allahu tabaaraka wa ta'ala ka kare mu yace aminatun nasiba ga su sun yi aiki tukuru a gidan duniya sun gaji amma nasiba za a wayi gari gobe alkiyama sun gaji saboda za su ga Allahu tabaaraka wa ta'ala bai karɓo komai daga ciki ba yana daga cikin hadarin bid'a ya ko ɗan uwa musulmai yace ainihin wato bid'a tana tattare kyakkyawar aqidar da take cikin zuciyar wato mai yin bid'a din dan sauran abin da yake ciki na kyakkyawar aqida to ita bid'a tana tattare ta ma ita din ma ta lankwame ta yanayin yanda mutun ya ƙara zurfi cikin bid'a yanayin yanda zai rika wato nisan alisantar ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama babu alkhairi kuma ga dukkanin mutumin da yake bashi biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ku yan uwa musulmai Allahu tabaaraka wa ta'ala yake cewa yau na cika muku addinin ku na cika ni'imata akan ku na amince muku addinin musulunci shine anishin addini addinin musulunci shine wanda na zaba muku shine anishin addinin ku ya zo daga Imam Malik Imam Darul Hijra Allah ya masa rahama yake cewa duk wanda yake cewa a cikin addini akwai wata bid'a wacce take kyakkyawa to duk wanda yake wannan zatan to hakika yana zatan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haƙinci manzanci bai isar da manzanci ba amma ita bid'a babu wata mai kyau kwata kwata a ciki duk wanda yace inji Imam Malik duk wanda yace wato akwai bid'a wacce take kyakkyawa to wannan fa yana zatan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haƙinci bai isar da manzanci gabaki ɗaya ba ya ku yan uwa ku iya harsunan ku ku kiyaye gaban ku ku kiyaye ayyukan ku domin Allahu tabaaraka wa ta'ala ya aika muku da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai kuma tambaye ku dangane da biyayya gare shi sallallahu alaihi wasallama Imam Malik yake cewa saboda Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina ya ku yan uwa musulmai ba babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rage bai mana bayanin sa ba mutukar dai wannan abun addini ne duk abin da bai kasance addini ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance addini ba a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to ba dama ya kasance addini a yau har a tashi alkiyama ba dama mutanen duniya kakkab da za su haɗu su ce sun sanya kaza a matsayin addini to wannan abun a gurin su ne suke ganin addini amma a gurin Allahu tabaaraka wa ta'ala ba addini bane ba domin Allahu tabaaraka wa ta'ala abin da yayi shine ya cika addinin sa tsaf duk wanda ya ƙara wani abu wannan shi ya ƙara wa kansa Allahu tabaaraka wa ta'ala ba zai karba ba kuma zai kama shi da wannan laifi ne shi shige din Allahu tabaaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku yan uwa musulmai yana daga cikin wato ainihin yana daga cikin mafi hatsarin hatsarruka na ainihin wato ita bid'a shine ita bid'a tana sanya wa mutane rudani sai ya zamto musamman ma mutane wanda suke gama gari da su da ire-iren su waɗanda ba su yi karatu da yawa ba sai abin ya shiga musu rudani sai ka ji suna cewa mu fa ana wato ainihin wasa da hankalinmu za a yi ta wasa da kai kamar ƙwallon ƙafa a yi nan da kai a yi can da kai idan wannan yin magana sai ka ga kamar shi ne mai gaskiya shi ma wancan yin magana sai ka ga kamar shi ne mai gaskiya a'a kai kawai ka lura wane ne yake da hujja wa yake faɗar Allahu tabaaraka wa ta'ala ne yace akan fahimtar magabata wa yake faɗar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yace akan fahimtar magabata to wannan shi ne wanda yake kan daidai irin sa ya kamata ka koma zuwa ga ainihin tsari irin nasa amma matukar za ka yi koyi ko kai wato biyayya ga wanda yake a matsayin sa na malaminka ko abokinka ko makwabcinka ko dan uwanka kawai saboda kaga kun dade kuna yi ko kaninka ne ko wanka ko danka ko babanka lalle gobe a kiyama zaka tashi cikin nadamar da bata da amfani Allah tabaaraka wataala ya kare mu ya ku yan uwa musulmai addini fa ana daukar sa ne da ainihin wato dalili da ainihin hujja ba wai da ainihin yawan jama'a ko kuma yanda mutane suka karkata ba ko kuma saboda dan uwa na wane sune wanda suke yin kaza bai kamata in juya masa baya ba a addinin musulunci ba ruwansa da wannan in aka tashi alkiyama idan Allah tabaaraka wataala ya tsayar da kai a gaban sa zai maka tambayoyi da danka da abokinka da makwabcinka da malaminka babu wanda zai tsinana maka komai sai abinda ka aiwatar a gidan duniya ya ku yan uwa musulmai ku kiyaye wato ainihin bid'a bid'a tana da ainihin hatsari mafi girman hatsari da ainihin zai samu bawa kenan wato shine ya wayi gari gobe alkiyama Allah tabaaraka wataala ya tsayar da shi daga cikin wato cikin ainihin yan bid'a annabi sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama zai gane wannan al'umma da ainihin guraban alwala gabban da ake wankewa saboda za a tashi mutane na farko da kuma na karshe za a cakuda gobe alkiyama an yi taron da ba a taba yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da sahabbai zai tsame ya nasa zai iya gane nasa suke shi ya rasulullah yaya za a yi ka gane al'ummarka ga sauran annabawa da suka gabace ka su ma da al'ummomin su za a tara jama'a da ba a taba taro ba sai yake cewa zan gane su ne da ainihin guraban alwala yake cewa yanzu kuna ganin idan kana da dokin da yake fuskar safara kafafun su farare aka sanya shi a cikin bakaken dawaki zaka iya ganewa suka ce kware ko ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ai ni ma kamar haka zan gane wannan al'umma da ainihin guraban alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan na tattaro al'ummata sai mala'iku su zo su zare waɗansu daga cikin su su kora su sai na rika cewa da su sai na ce ya ubangiji waɗannan fa al'ummata ce sai a ce da shi sallallahu alaihi wasallama a'a ai su waɗannan bid'a suke aikatawa suna aikata ainihin bid'o'i ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasuhukan fasuhukan ai nesa da su to a tafi tunda abinda nazo da shi bai iya wato bai ishe su ba sai sun kirkiro sai sun kara to ai nisa da su a lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana tattaro al'ummar sa ne zai tafi da su zuwa ga ainihin al-kautara da Allah tabaaraka wataala yace inna a'tainaka al-kautara lalle mun baka al-kautara sabai suka ce ya rasulullah menene al-kautara da Allah tabaaraka wataala yace lalle mun baka al-kautara sai yake cewa zaka naharun a'zanihi Allah fil janna wani kogi ne ko wata korama ce Allah tabaaraka wataala ya bani a cikin aljanna ta fi madara fari kuma ta fi zuma zaki adadin motar da ke wato kan ko bakin alkautara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa adadin taurarin sama gabaki daya wato shine adadin motar da yake kan wato take kan ainihin ruwan alkautara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi daban yake cewa akwai tsuntsaye suna kewaye da ainihin wato ruwan alkautara suna yawo a baki-bakin ruwan kamar yadda tsuntsaye suke yawo a ainihin korami na ainihin gidan duniya sai yake cewa a anaquha ka anaqul jazur wuyan waɗannan tsuntsayen wanda suke kiwo a bakin ruwan alkautara kamar wuyan raƙumi yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya mukurwa daya duk wanda ya sha wannan ruwa na alkautara ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada ya ku yan uwa yana daga cikin wato cutarwa da hatsari na bid'a ta yanda za ta kange ma'abocinta ba zai sha wannan ruwa na alkautara ba Allahu tabaaraka wataala ka kare mu ya ku yan uwa yana daga cikin wato hatsarin bid'a shine a wayi gari gobe alkiyama mutun ya gabar shi da komai Allahu tabaaraka wataala yake cewa qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala kace da su shin mu ba ku labarin suwaye suka fi asarar ayyuka wanda suka zamto mafiya asara dangane da ayyukan su sune waɗanda ayyukan su suka baci a gidan duniya ma'ana alladhina dalla sa'ihim fil hayati dunya waɗanda aikin su ya bace daga kan daidai a gidan duniya ga hanyar da ake bi amma su suka saki hanyar suka kama wata hanya daban Allahu tabaaraka wataala yace kuma zaka ga su irin wannan wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su suna zaton cewa suna tsammanin su suna yin kyakkyawan ayyuka ne amma gobe alkiyama Allahu tabaaraka wataala yake cewa irin waɗannan su suka fi kowa asara Allahu tabaaraka wataala ka kare mu ya ku ƴan uwa musulmai lalle wato ita ainihin bid'a tana da matsala kwarai da gaske ta yanda zai yi wahala ka samu ainihin wanda yake bid'a yana kokarin tuba daga kanta sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gamdakatar kwarai da gaske domin ita bid'a shi ma abocinta abin da yake gani shine wato ibada yake saboda haka ne ma Safiyanu Thauri Allah ya kara masa radaki yake cewa bid'a ta fi soyuwa a gurin shedan fiye da ainihin sako domin shi wanda yake yin sako zai iya tuba saboda kullun zuciyarsa bata samun nutsuwa saboda yana ganin me wato abin da yake yin sakon Allah ne duk wanda yake wani laifi zaka samu shi ma yadda cewa wannan abin sakon Allah ne bal ma da yawa daga cikin wanda suke sako din a cikin zakatansu ba ma sa san yin wannan abin wato ainihin bashariyar su ne ko insaniyar su take rinjayar su suke aiwatar irin wannan ayyuka din amma ainihin ba su da nutsuwa a cikin zakatansu amma shi kuwa wanda yake bid'a gani yake cewa addini yake yi to kaga wanda yake addini kuma ba ran da za a ce bari ya tuba ya daina ainihin addini shi sa Safiyanu Thauri yake cewa domin wato shi shedan ya fi san wato ainihin bid'a fiye da ainihin manya-manyan sako ma shi ya fi so ka yi bid'a fiye da ainihin sakon Allah tabaraka wa ta'ala domin shi ainihin sako ana iya tuba yake cewa ita kuwa ita bid'a ba a tuba da gare ta sai dai daidaiku waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu gamdakatar ya ku ƴan uwa mu'minai yana daga cikin wato ainihin hatsarin bid'a shine ita bid'a tana sababawa mutane wato ainihin kiyayyar juna da sabani da kuma ainihin juya baya da kuma rarrabuwa duk abin da zaka ji an ce bana zami kala kaza sabanin nabara to wannan abin ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bane daga manzon Allah shine yanda ake yi misali yanda ake yin idi a bara bana ma haka za a idi tunda aka fara idi haka ake har a tashi alkiyama haka ma za a ci gaba da yin ainihin wato sallar idi idan ka je can garin ana sallar idi adadin rak'o'in da ake yi in ka je wani garin ma haka ake in ka je wata kasar ma haka ake tunda daga Annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma duk abin da yake bid'a ne zaka samu can garin yanda suke tsarin nasu daban su ma wadancan unguwar nasu daban can kasar nasu daban a gari daya ma kuma wadancan unguwa sun fito nasu daban wadancan su ma nasu daban saboda ba daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane saboda haka ya ku ƴan uwa wato ita bid'a tana sababa mutane jin haushin juna da kuma rarrabuwa da ainihin rabuwar kai da ainihin gaba tsakankanin mutane shi yasa ake cewa ahlus sunna wal jama'a wato ahlus sunna su ake ce da su sune ahlul ma'abota sunna da kuma hadin kai na ainihin wato tarayya duk inda wanda wato idan mutum ya riko da sunna a nan garin in ka je wani garin in dai kan wannan sunnar yake ta Annabi sallallahu alaihi wasallama zaka samu iri dai suke wannan aikin in ka je wata kasa ma iri dai suke wannan aikin to shi yasa ake cewa ahlus sunnati wal jama'a su kuma yan bid'a ake cewa ahlul bid'ati wal furqa haka ake ce musu ahlul bid'ati wal furqa wato ma'abota bid'a da kuma ainihin rabuwa shi yasa aka samu daga ɗaya daga cikin ma'abota ilimi cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wala tabaghadu kada ku yi kiyayya yake cewa a cikin wannan akwai ainihin hani dangane da ainihin bid'a domin ita bid'a din ita take sababa mutane wato ainihin kiyayyar juna ya ku ƴan uwa musulmai bid'a fa duhu ce a ainihin fuskokin mutane wanda suke aiwatar da ainihin bid'a zaka samu a gidan duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wani duhu a ainihin fuskokin su haka nan gobe da kiyama ita kuma bid'a din wato damuwa ce a cikin kirazan ma'abotanta ita kuma bid'a din wato mai lalata ayyukan ma'abotanta ne haka nan ita bid'a din tana gangaro da ma'aiwata wato wanda suke aikatar da ita ne zuwa ga ainihin bata tana kuma sababa musu ainihin azabar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar alkiyama ita ce ranar da waɗansu fuskoki za su yi fari za su rika sheki su yi abin wato abin ban sha'awa su yi kyau kwarai da gaske waɗansu fuskokin kuma za su yi bakin irin sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa waɗanda suka yi fuskokin su suka yi baki din nan su ne wanda suka kafirce Allah tabaraka wa ta'ala bayan da sun yi imani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da su ku dandana azaba sakamakon abin da kusance kuna bijircewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa waɗanda fuskokin su suka yi fari din nan kuwa su waɗannan suna cikin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala za ku musu dawama a ciki an rawaito daga Sa'id ɗan Jubair ɗaya ne daga cikin almajiran Abdullahi ɗan Abbas manya-manyan ɗaliban Abdullahi ɗan Abbas Sa'id bin Jubair yake cewa Abdullahi ibn Abbas Allah ƙara musu yarda yake cewa wata rana ya karanta wannan aya yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun sai yake cewa tabyadu wujuhu ahli sunna wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah Abdullahi ibn Abbas ɗaya daga cikin sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan abin da take nufi ranar alkiyama fuskokin ahli sunna za su yi fari su rika sheki suna kyan gani amma fuskokin yan bid'a kuwa za su yi bakin kirin Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku yan uwa musulmai ku kiyayi bid'a ya ku yan uwa musulmai ku lura da ƴaƴayanku ku lura da matayanku domin Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ku ku lura da dukkanin wanda ku kuke kula da yanayin rayuwarsa kani ne wane ya ce kanwace mahaifiya ce kowa ce ce ko mahaifinka ne lalle ku lura da su kar su rayu akan ainihin bid'a domin Allah tabaraka wa ta'ala zai tsayar da ku a gaban sa ranar alkiyama kuma zai tambaye ku dangane da wannan kar ka kyale ƴaƴanka su fita inda suke so kalolin bid'a da ake yi da su za a dama in an zo masallaci da su za a dama ko ina da ko ina kai barka da iyaka kawai ka kyale ƴaƴanka su rayu to lalle ko shakka babu za su iya afkawa cikin abin da zai zanto nadama gare ka nadama gare su gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka kare ya ku yan uwa musulmai Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da wani al'amari sai ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku da suka yi imani ku yi salati bisa manzo sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ka jikan iyayen mu ka samu cika da imani ya ubangiji wannan gari ka kara masa albarka da kuma zaman lafiya ya ubangiji marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya kowa da bukatun sa na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana kowa da matsalolin sa Allah tabaraka wa ta'ala ka magance masa Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma adait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yu'iz man adait wa la yuzlu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala umu ila salatikum yarhamukumullah